shugaban dan jam'iyyar Republican yace shugaban kamfanin Google Sundar Pichai ya amince gurfana a gaban kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka a cikin wannan shekara da muke ciki akan damuwar dan jam'iyyar Republican suka nuna cewa kamfanin yana nuna bambanci akan ra'ayin ƴan mazan jiya. Ƴan jam'iyyar Republican suna so su tambayi kamfanin Google ko na'urar bincikenta ta harufa na tasiri akan bil'adama, suna kuma so su bincike shi akan batutuwan sirri, rarraba labarai da ra'ayi, da kuma yin hulɗa da ƙasashen da ke cin zarafin 'yan adam. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dokokin Amurka Kevin McCarthy ya ce Pichai ya haɗu da wasu manyan 'yan jam'iyyar Republican ranar Juma'a don tattaunawa akan wannan damuwa, sannan ya faɗa wa 'yan jarida bayan taro da cewa wannan ganawa ta yi ma'ana ƙwarai da gaske domin an faɗa wa juna gaskiya. McCarthy ya ce, "Ina tsammanin mu nuna wa cewa babu wani bambanci wanda shine yanayin mutum, amma dole mu kasance masu gaskiya da adalci kamar yadda hanyar fasahar kasuwanci ke bunƙasa. Ba nuna da isasshiyar gaskiya kuma wannan ya haifar da rushe amana, kuma hakan zai cutar da masu amfani." Bangaren harufa na Google ya ƙaryata game da nuna bambanci akan ra'ayi 'yan mazan jiya, ya bar wajen taron ba tare da ya ce komai ba.